a yayin da mayakan kungiyar Boko Haram ke ci gaba da mamaye wasu sassa daban-daban na yankin Shiroro ta jihar Niger da ke arewa ta tsakiyar Nigeria. A yanzu haka kuma gwamnatin jihar Niger ta sanar da cewa mayakan kungiyar Islama ta ISWAP na can na shirin kafa wata daula a gandun dajin Kayinji na yankin Borgu ta jihar Niger wanda ya hada iyakar Nigeria da kasar jamhuriyar Benin. A wani taron manema labarai dai, sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce a yanzu haka ma mayakan na kungiyar ta ISWAP sun share kimanin wata guda kenan suna aikin kafa wannan daula a wannan yanki.
Na maganan ISWAP na Borgu haka yake, yanzu muna da tabbatin cewa wayannan ISWAP suna kokarin su kafa daula a kasan wannan dajin gwamna na Borgu, wanda yake sun wata da watanni suna wurin, kuma akidodin da suke nunawa ke yasa muka tabbata cewa ISWAP ne, domin suna nuna cewa su ba bandits bane masu sacin shanu ko kuma satan mutane, a sun zo su kafa daula ne ta addinin musulunci, kuma suna kokarin su samu masu basu goyon baya akan wannan akida.
Yanzu me kuke yi ko kuma wani mataki kuke so ita gwamnatin tarayya ta?
To ai mataki guda ne, ko su bar aikin da abinda suke yi ta'addanci ne muke gani wannan, domin idan kana kokarin ka kafa wata daula wadda ta wuce wannan daular da muke da shi, wadda dokar kasa ta yarda da shi, duk wani abinda kike yi wanda yake a wajen wannan a gwamnatance ba za mu bari ba.
Tene dai masu sharhi da masana harkokin tsaro suka ce lamarin yana da matukar tayar da hankali, saboda haka akwai matukar bukatar daukar matakai masu karfin gaske. A baya dai tsohon gwamnan jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya taba fatattakar wasu masu da'awar jihadi da suka kafa wani gari mai suna Darul Islam a yankin Makwa da ke kusa da gandun dajin na Kayinji. Al'amarin da Malam Musa Kusharki ya ce ko yanzu abinda ya kamata mahukunta su yi kenan.
Saboda ai ko shi zamanin Ma'azu Babangida ai ba da dogare ya yi amfani ba. Ina fata ka gane da 'yan sanda ya yi amfani. 'Yan sanda kuma mallakin ai gwamnatin tarayya ne.
Zaman zuwa sakaci a basu me zai faru?
Zai faru ne abinda za a ce Allah a ce da na sani, to kaga ita kuma da na sani keya ce an hadin da aka yi sakaci abinda zai biyo baya shine da na sani.
Babu shakka dai a yanzu hankalin jama'a ya karkata a wannan al'amari domin ganin irin matakan da hukumomi za su dauka. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.